Harakawa ho umusimana yakuduhaye urasa utubera umugisha wari nyangamugayo wari ntangarugero hahirwa abakumenya ukiriho wari uw'agaciro kuri twese nzagukumbura wampaye ibyishimo kenshi nzagukumbura nawe ugiye uza kugubwa neza nzagukumbura yakumpaye irakwisubije hakiri kare nkigukeneye oya simbyumva umutima ntubyakira haundi byose mpora nibituma mwibuka usigiye icyuho ntawagusimbura haundi byose mpora nibituma mwibuka usigiye icyuho wari uw'agaciro kuri twese nzagukumbura wampaye ibyishimo kenshi nzagukumbura nawe ugiye uza kugubwa neza nzagukumbura yana umutima utuje urukundo ruguherekeze uzahora iteka mu ntekerezo zanjye nugera kwa rurema abamarayika bagutaramire bakiyo ntwari zoje urugendo cyane umutima utuje urukundo ruguherekeze uzahora iteka mu ntekerezo zanjye nugera kwa rurema abamarayika bagutaramire bakiriye ntwari zuje urugendo najya utari nzahakubera kuko wari uw'agaciro kuri twese nzagukumbura wampaye ibyishimo kenshi aye nzagukumbura nawe ugiye uza kugubwa neza aye nzagukumbura la ra 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 aye da 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 da